Yanzu ne kasashen duniya suna neman su mayar da kwallon kafa na mata ya zama wani sana'a a wannan karni da muke ciki, amma mata musulmai na kasashen nahiyar Afirka ta yamma da ma nahiyar Afirka ta tsakiya ba kasafai suke daukan wannan sana'a wani abun kuzo mu gani ba. Wannan al'amari dai yana daurewa waɗansu ɗan ƙasar jamhuriyar Kamarukai a yayin da matan nahiyar Afirka suke taka leda na cin kofin nahiyar Afirka a ƙasar Kamaru, amma na mata anda ake gudanarwa a yanzu haka. Kasar Najeriya za ta buga da kasar jamhuriyar Kamaru ne a final ranar Asabar mai zuwa. Malam Zakari ma'abucin gasan kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya nuna rashin jin dadin sa na yanda mata musulmai ba sa shiga cikin takwarorin su mata domin cirewa kansu kitse a wuta maimakon wani sana'a da suke kamawa wanda baya kai su ga tudun na tsira.
Zaka kasashe daban-daban sun hadu na kasar Kamaru na wasan kwallon kafa, an baraka samu to baushi a kudi ba musamman a kasar Najeriya wanda Hausawa na da yawa can, abin gaskiya abin bakin ciki ne. Amma kuma kamar a kasar Kamaru zaka samu da ko wata wato yarinya musulma tana nan daya daga cikin wato yan wasan kwallon kafa kasar Kamaru, to ka gani daga cikin nan da ita wato muke alfahari kuma muke jin dadi kamar yan kasar Masar wanda ka gani cewa musulmai ne amma suna ainihin wato wasan kwallon kafa da suna wasan kwallon kafa zaka gani da ijabi su a ciki.
Koya wani irin shawara zaka ba wa matan?
Eh, to shawara zan ba su shine da wasan kwallon kafa ta wato yanda wasu suke fada a da cewa haramu ne, a wato mace za ta yi taka wato wannan leda amma tare da ta rufe wato a tsaronta.
Me kasar Kamaru ta gamsu da shi a yayin da ta kari bakuncin wannan gasa?
Shi yasa wato nake yaba ma wato gwamnatin kasar Kamaru da yake ma wato shigowan bakin nan ba aibu bane, an dauki mataki akai da yake ana tsoron maganar ta'addanci da shauransu, amma kuma dole ne a sa wannan wato tsaro game da wannan wasa na gasar wasa na kwallon kafa na wato bangaren mata. Gaskiya na yaba da gaske.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.